Isa da Annabi Isa an aqimud dina muka ce musu ku tsaida addini bisa yanda muka tsara muku shi bisa shari'a wala tatafarraqu fihi karku karkasu ku rarraba kanku wato game da shi addini da kuma wato tsarin shari'a da aka ba ku sai dai dan bambance kawai Allah ya ce kabura ya zama laifi mai girma alal mushrikin wato bisa mushrikai ko ya zama abu mai girma mai nauyi alal mushrikin wato bisa mushrikai mene Allah ya ce matu du'uhum ilai abinda kake kiran su zuwa gare shi Allahu shi Allah yajtabi yana zaba ilaihi zuwa ga kadaita shi man yasha'u wanda yaga dama wato ka kadaita Allah ma sai Allah ya zabe ka ka zama musulmi sai Allah ya zabe ka ka zama mu'mini sai Allah ya zabe ka ka zama dan dariqa sai Allah ya zabe ka ka zama dan faila shehu ibrahim sai Allah ya zabe ka wato duka a cikin addinin ne fa kowanne kuma in ka shiga yanzu in ka zo faila shehu ibrahim wai me ake fada ne ai nutsa danna kanmu ake a cikin tekun Allah kar mu dago mu ta kwankwada ai shine abin da ake yi yanzu misali wasu gani suke kaman faila ko wata abu ne daban da tijjaniya a kaman ka ce abu ne old model da new model amma dai misali ka dauka mota ai sunan mota ko amma za a ce maka wannan lokaci kaza ga yanayin yanda take wannan lokaci amma dai duk mota ne abin da nake nufi anan shine Shehu Tijjani radiyallahu anhu lokacin da Shehu Tijjani yake nan dan shekara 30 40 ba a bashi dariqa wato sai dan shekara 50 60 to da ba abin wasa bace abu ce mai girma shi sa in mutum zai karba sai kaji ana ta ce masa ba a wasa ba to lokacin Shehu Tijjani sai dattijawa su ake basu wasu suka ce to Shehu ai akwai matasa yace eh akwai na matasan zai zo sunan shi sahibul faida amma ni yanzu inji Shehu Tijjani umurni da aka bani shine dattijai amma na matasan da dattijai da jarirai har su bakwai ni har su bakwai ni da shidai ni da biyar ni wato shine gausi kenan kaga shi kuma da yazo sai ya ce dawaitu dariqal qaumi bil mustafa kanzi yace wallahi ni san tafiyan nan na nan nade ba maganan wai shekara 40 50 dan da yake ciki ma a karban mushi kaga wancan nisan tafiyan sai kaga shekara 50 an dauki kana ciki ma baka zo ba a baka dama ai Shehu Tijjani ya fada ya ce ya ati bi faidatin ko gashi nan ai a cikin alyaqutatul farida ka san su bayin Allah nan da shekara 50 zaka zo sai su fada kuma za su ce mu ba za mu kai lokacin ba nan da shekara 30 za mu tafi to shekara 20 tana cika kuma zai zo ba sun ce shekara 50 ba da 30 din da za su yi da bayan sun tafi shekara 20 sai su hada jumulla sai su gaya maka kuma na rantsa da Allah sai abin ya faru yanzu ai Shehu Tijjani ya fadi zuwa Shehu Ibrahim shine ma ya sa mushi shugaban yan faira sahibul faida ba ma'ana zai ɗebi matasa ya tusa ƙiyar su su bi Allah su bautawa Allah shine abin da ake kira fa da faira ba irin yanda wasu suke dauka ba ba su sallah ba su azumi su ce su yan faira ƙarya ne ba faira Shehu Ibrahim ba ne faira abin da ake nufi faira ko faila shine a tura mutane in an ce faidu faira ai shine summa afidu min haisu afadan nasu kaje ka duba me ake nufi da faidu abin da ake nufi da faidu shine malala ma'ana ai dango a taru jingim sai a kwarenya sai a tafi to a taru yan taruwa yan dango yan cincirundo shine malan yan faira ai yan dango yan taruwa yan cincirundo a dunguma a rintima a tafi to aje ina fafirru ila Allah a tafi wajen Allah tafiya ce ba da kafa ake yin ta ba ana kiranta as-sayr
tafiya ce ake yin ta da aiki da zuciya da kokwalwa eh wannan tafiyar ba irin ta mota bane ba irin ta keke bane ba irin ta mashin bane ba irin ta jinten bane ba irin ta nafef bane ba irin ta jirgin sama bane wannan tafiya ce ta tunani cikin sha'anin Allah ka san tafiyar kalla kala ne baka ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tafakkuru sa'atan khairu min ibadati sana yana cewa wallahi tunani tunani a sha'anin Allah na sakan daya yafi ibadar shekara guda saboda in kai tunani cikin sha'anin Allah tauhidin ka zai karu tawankalin ka zai karu inaban ka zai karu taslimin ka zai karu nutsawan ka tafiyar ka duk zai karu cikin Allah wai da Allah yake cewa wai tafakkaruna fi khalqis samawati din nan wai tafakkaruna fa Allah yace kaga shi kanshi tunani cikin Allah ai ibada ne to annabi ya ce tunani cikin zatin Allah tunani cikin sha'anin Allah yafi ibadar shekara guda kuma tunanin ma na sakan daya yaya na sakan biyu yaya na sakan 60 minti daya ya na minti biyu ya na minti uku ya na awa daya ya na wuni ya na kwana ya na sati ya na wata ya na shekara to shi tafiya na Allah da Shehu Ibrahim yake tisa mutane ciki wato wannan tafakkur din ne ana sa su su zama suna tafakkuri cikin sha'anin Allah to kuma ka ji matsayin tafakkuri to in aka tattara waɗannan abubuwa sai a radawa abun suna sai a ce faila in aka tattara abubuwan da masu yi sai a ce musu ƴan faila ana fahimta yawa to wai ma'ana mutane su runu su nuku su markadu su dahu su yi tibbis cikin sha'anin Allah ba su ji ba su gani sai cikin sha'anin Allah to wannan sune ake kiran su ƴan faila zamanin Shehu Tijjani kaga zuwan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a Najeriya kawai a shekara 6-7-8 da ya wuce zuwa shekara 10 da ya wuce ana maganan a Najeriya ƴan ɗariƙar Tijjaniya kawai ana maganan mutum miliyan 70 zuwa miliyan 80 aikin waye ba aikin gausi ba to ai kaga maganan Shehu Ibrahim cewa za a zai ɗebi mutane ya kai su wajen Allah dama Allah ya ce ai fafirru ila Allah ko kuma Allah yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ko waya amuruna bil ma'ruf ai a samu wasu a cikin ku su dinga kama hannun bayina suna kawo su waje na shine inda Allah yake cewa wattabi sabila man anaba ilayya shine inda yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu summa la tunsarun shine kuma inda Allah yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya arrahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib kaga biqalbin munib shine wa anibu din nan wata bi sabila man anaba ilayya shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu summa la tunsarun haka Allah yake fadi sannan da aka zo maganan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam me Allah yace illa man atallaha biqalbin salim ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim to biqalbin salim shine abinda qur'ani yake fadi a can din wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya arrahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib to biqalbin munib shine illa man atallaha biqalbin salim biqalbin munib biqalbin salim biqalbin munib biqalbin salim to shine kuma wa anibu ila rabbikum shine wattabi sabila man anaba ilayya shine kuma wancan fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin to kaga anan idan Shehu yazo gausi ko dattijan arziki Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu to shi idan yazo zai kama hannun matasa yace ina mu to saboda haka tafiya cikin sha'anin Allah ba wai ana nufin da kafa bane a'a ana kiran tafiyar wato as-sayr ake tafiya to ita ana yin ta da aiki ne ana yin ta da gabobi ne ana yin ta da tunani ne ana yin ta da kokolwa ne to ba yadda za a yi ka iya gane tafiyar da yadda tafiyar take sai da wanda zai kama hannunka to sai nuna maka ga yadda tafiyar take to shikenan sai ka bi sai akai ka kuma to shine anan abin da Allah yake fadi yake cewa innahu bi kulli shay'in alim ko aka zo shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sai Allah ya ce wallazi auhayna ilayka da wannan shari'ar da muka yi wahayin ta zuwa gare ka ya ma'aikin Allah wama wasaina bihi ibrahima da wanda muka yi wa annabi ibrahim wasiya wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa an aqimuddin cewa ku tsaida addini wato yanda ya taho tun daga adam shine wala tatafarraqu fi wato kar ku karkasu a ciki inda Allah madaukakin sarki kabura wato ya zama abu mai nauyi alal mushrikin wato bisa masu tarayya da Allah ma tud'uhum ilai abin da kake kiran su zuwa gare shi Allah shi Allah yaji tabiyyara zaba ilaihi zuwa ga shi tauhidin nan man yasha'u wanda ya ga dama wa ya hadi ilaihi sannan kuma yana shiryatarwa ilaihi har yanzu zuwa ga tauhidin nan man yunib wanda ya kawo wa Allah kansa kasa ko wanda yake kawo wa Allah kansa tabaraka wa ta'ala wata rana ana zaune a majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wasu mutane guda uku suka zo da wasu mutane guda uku suka zo to an yi kuri an yi da'ira kurin nan da da'ira da aka yi wato sai ya zama akwai gurin zama guda uku a da'iran al-Imam an-Nawawi shi kawo wannan hadisin cikin Riyadus Salihin wato a babu zikiri ya kawo yake cewa wannan da'ira da ma'aiki yayi alaihi salam wayannan mutane guda uku da suka taho daya daga ciki sai ya ga gurin zama a da'iran sai ya zo ya shigo sai ya zauna daya da ya zo ya ga guri amma bai zo ya zauna ba sai kuma ya koma gefe ya zauna daya da ya zo aka taho da shi shi kuma da ya kalli da'iran ya kalli wancan da ya zauna shi kuma sai ya juya sai ya koma bayan an gama zikiri da komai sai ma'aiki ya ce in ba ku labarin mutane guda uku nan sai suka ce bala ya rasulullah ya ma'aikin Allah ga ya mana sai ce wanda ya zo ya shiga da'iran ya zo wajen Allah ya kawo wa Allah kanshi shi ma Allah sai ya rungume shi sai karbe shi wajen annabi ya zo fa amma sai ce ya zo wajen Allah sai kuma Allah ya karbe shi dayan kuma da ya zo ga gurin zama sai koma gefe ya zauna ya ce ya ji kunyar Allah shi wancan shi ma Allah sai ji kunyar shi shi kuma wancan da ya koma da ya zo ya kalla wanda Allah ya taro shi wannan Allah ya ji kunyar shi sai ya ce ni ba da ni ba sai ya juya ya koma shi ma sai Allah ya ce mishi ni ma da kai ba da ni ba wato anan abinda nake so al'umma ta gane gashi da'ira ce amma wanda ya zo shiga da'irar manzon Allah ya ce ya zo wajen Allah kuma Allah ya rungube shi alaihi salatu wassalam wanda ya zo kuma ya zauna a gefe ya ji kunyar Allah shi ma sai Allah ya ji kunyar shi wanda ya ce ba zai shiga ba a yi zikirin da shi da ya juya ya tafi sai Allah ya ce ni ma na juya na barka ka juya ka bar ni ma na juya na barka to wannan hadisin ka dauke shi abinda su wato Gausi sahibul faida Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Kaulaha in suka ce ka zo da'ira in ka dauki ma'anan wannan hadisin kaga wajen wanda kake zuwa kaga wajen wanda kake zuwa saboda haka komai da kake gani da aka ce maka dariqa tana da istishhadat tana da dalail tana da barahin bisa abubuwan da suke yi ai ba tsintacciyar mage bace ba tsintacciyar mage bace ba a ƙasa ne aka tsince ta ba saboda haka duk abin da ake yi daga bidaya zuwa nihaya ma'ana from A to Z ba wani abu guda ɗaya da zaka nuna shi ba nassi bane babu a cikin dariqa so da haka Allah ya taimake mu Allah ya biya bukatunmu yanda muka yi daidai Allah ya haɗa mu a cikin ladan wato yanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarkar Shehu Tijjani albarkar Shehu Ibrahim akwai tambayoyi ko na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to bai kamata ya fada haka ba a wajen Allah ko a wajen Annabi ko a wajen Zabiyar inde yace bai kamata ya fada ba inde yace bai kamata ya fada ba to kaman yana wa Allah gyara ne cewa la ilaha illallah ko bai kamata ya fada haka ba bai karasa me ba a'a to wata sabuwa kuma wasu kuma sun ce a sai dai ka ce la ilaha illallah karka sa muhammadu rasulullah din yau kuma ga wata sabuwar fatawa to ba mu san a ina za mu tsaya ba muka a ko su kan a muka mun san da za mu tsaya mana misali duk ruwayoyi guda biyu sun inganta akwai ruwayar da take cewa ayi la ilaha illallah la ilaha illallah akwai ruwayar da kuma take cewa ayi la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk ruwayoyin sun inganta misali mu dauki hadisin da yake cewa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah mu dauki hadisin da yake cewa man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah sai ce dakhala aljanna mu dauki ruwayar da yake cewa la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala hada kalahi sani wa man dakalahi sani amina iqabi wa fi ruwayatin amina min iqabi kaga wannan ruwayoyin duka da na kawo su yanzu akalla guda uku dukkan su basu kawo sunan ma'aiki a ciki ba la ilaha illallah ne zalla ko misali to in ka koma wasu ruwaya kuma sai kaga wannan ruwayar tana cewa ma min abdin yaqulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah mi'ata marra illa jaa yawmal qiyama wa wajhuhu kal badr ko kal qamar ruwayoyin guda biyu cewa ba wani bawa da gari zai waye ya dinga cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah so dari sai ya zo ranar tashin alkiyama cikin walwala cikin nishadi fuskansa tana sheki tana haske kaman wata dan daren 14 kuma wancan da yace wanda la ilaha illallah zalla inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yin hakan wato zance na ne kuma din me yi zan sa shi a wani birni in na sa shi a birnin nan na rantsa da tsarkin mulki na inji Allah shi da azaba ta har abada kuma abin da yace ai abin da yace la ilaha illallah yace ka gani ko to kenan mu dariƙa da muka zo sai muka hada duka tunda duk ruwayoyin sun inganta kaga akwai wurdin da zaka yi la ilaha illallah zalla zaka yi akwai kuma wanda zaka hada da mai gidan wato kenan mun dauki wancan ruwayar kenan to kaga maganan cewa ba a karasa ba ina ganin shi mai karatun bai dauki waɗannan ruwayoyin ba wancan ruwayar ya dauka to kuma sai ya daure kanshi me ya daure kai shine maimakon a'a ni wanda na sani kenan ta yi masu yin wancan suna da dalili ku je ku tambaye su ai shi haka karatu yake ko amma shi da yazo kawai sai ce me yin wannan shine daidai wanda bai wannan ba daidai bane to wannan an taka ilimi wato an ha'inci ilimi kuma an yi wa ilimi rashin ladabi domin shi ilimi ladabin sa shine daga lokacin da ka ji fatawa karka ce fatawan nan ba haka bane kai tambaya wane fatawan nan ya take a ina take ina son in gani ina son in sani shine kaida amma haka kawai shikenan ka ce babu abu kaza ne akwai to kana nufin kai ihata da ilimi kenan kowanne ilimi ka sani kenan wannan kuma kuskure ne saboda Allah yana cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alimun duk iliminka akwai na gaba da kai duk iliminka wani ya ma damun fura da nono da siga ya shanye ka gani ko to saboda haka dukkan ruwayoyi sun inganta kuma kowanne mu dai mun hada duka kuma muna yi alhamdulillah na
sawa sai da ƙara cewa tambayar ta biyu tace mallam yana da kyau mutum ya ce ba zai cika azumi 30 ba sai dai 29 saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika ba waya abun yake
wannan ba gaskiya bane a shi sunna ta annabi kashi uku ne akwai yayi akwai bai yi ba ya ce ayi akwai bai yi ba bai ce ayi ba amma an yi a gaban sa yayi shiru to anan ake gane shari'a anan kuma shari'a take zama shari'a akwai abin da yayi yanzu misali in mutum ya faɗa haka azumi ma na ashura zai yi ba zai yi na tasu'a ba saboda ashura shine wanda annabi yayi amma tasu'a annabi bai yi ba amma kuma kaga duka ana yi kuma duka sunnoni ne shi Ashura shine 10 ga watan Muharram, shi Tasu'a shine kuma 9 ga watan Muharram. To shi Annabi sanda 10 ga watan Muharram tayi, ya dauki azumi, sai ce to bari ma shekara mai zuwa 9 ma zamu yi. Kaga tunda 9 ta wuce 10 ya dauka, kaga 9 sai dai wata shekara kenan. Misali, to shekara da ta zagayo ma'aiki yayi kaura baya duniyar, kuma gashi ya ce in yana nan zai yi, kenan Annabi bai tasu'a ba amma yayi Ashura. Amma tunda ya ce ayi tasu'a duk da bai yi ba, ya zama hujjan ne. To misali, shi azumi manzon Allah yayi 29 amma ya ce fa in gumma alaikum faqdiru lahu 30, ya ce idan ba a ga wata ba, to shikenan ku kara akan 29 ya zama 30. To kaga an samu kauluhu maganarsa, 29 yayi, 30 kuma furucin sa yace ayi. Sai kai musu bugun shinkafan Hashimu, ma'ana duka sai kai, wato da fadin da yin duk ɗaya ne. In Annabi yayi abu, in yace ayi, duk ɗaya ne. Misali yayi kaza, ya ce kuma ayi kaza, to shikenan sai kai. Furucin sa shari'a ne, aikin sa shari'a ne, tabbatarwan sa shari'a ne, shikenan magana ya kare. Na'am.
To sai mai tambaya na gaba, ce assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam.
Ta malam ya sharu lafiya. Ni ne na bada rancen kudi. To da bada rancen kudin da aka tashi dawo mun da kudin sai a kawo mun wani abu.
Na'am.
To wannan kudin da aka kara mun ya halatta karba?
A bai halatta ba, ba zai karba ba. Duk da kaga ba shine yace a bashi ba, wancan ne yayi radi ya bashi, amma ba wannan shari'a take kallo ba. Munasaba me ya janyo bayarwa, ba da kuɗi ko? To idan ka ba wa mutum naira 10,000 da ya tashi zai dawo ma, baka ce masa sai ka kara mun ba, da ya tashi zai dawo ma da 10,000 sai ya kara 1,000 akai jin dadin ka bashi 10,000. Shari'a in ta zo abinda take gaya maka, dauki 10,000 ka mayar mishi da 1,000 in yana son ya ma kyauta, ba a daidai wannan matakin ba, sai wani lokaci. A daidai wannan matakin in ya kara maka, to ya baka riba, shi da ake kiranta riban nasa. Akwai riban fadli, akwai riban nisa, to wannan ita ce ake kiranta riban nasa, ita ma haramun ce domin riba ce. Kuma Allah ya ce wala ta'kulur riba, kada a ci.
Sai ce to a cikin tambayar shi na biyu kuma, sai ce malam wai akwai wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi kitso?
To rashin fahimta ne. Abin da muka fi sani kitso shine a zo a yi shuku ko? Wato a kama a jera, wani kaga an kama har so 20, abinda muka sani kitso kenan ko? To a larabci in kaji an ce kitso, yana nufin kasan gashin ma'aiki har nan yake. Sauka, in ya sauka kuma budewa yake, alaihi salatu wassalam. To wani lokaci yana tattara shi sai ya dunkule shi a tuka shi, to a larabci shi ne ake cewa yayi kitsan. Ka gane ko? Ya kitsa gashin sa, ma'ana ya tattara. Yawa, to wanda ba su gane zancen ba sai su dauka irin shuku
na irin na mata.
Annabi baya shuku, baya yi alayhi salam,
amma irin na mata ba.
Ba irin na mata bane. Yawa, a tattara. To wani lokaci yana kama shi, za mu iya cewa kamu, yana kama shi kaman su uku. Wani lokaci yana kama shi kaman su uku haka, in ya raba shi uku sai ya kama, sai ya daure, ya kama nan ya daure, kama nan ya daure, sai ya sake su a baya, alaihi salatu wassalam. To shine sai kaji an ce a kalmar, sai kaji an ce kaman yayi kitso ne, amma kitso irin na mata ba shi Annabi yake ba. Kamawa yake saboda saukan gashin a baya, sai ya daure, tuka su, sai ya sake. wannan ko daman ba za a kira shi kitso ba sai dai kawai ga wanda ba su fahimci zancen ba sai ce ai ma'aiki yayi kitso a baya kitso irin na mata alaihi salatu wassalam
sai tambaya na gaba inda yake da karshe ta ce wai ya halatta matan aure sai ta yi kasuwanci a kasuwa da cika kasuwa ta dawo
to idan aka kalli shari'a tsantsanta shari'a za a kalla tsantsa fita mace ta yi kasuwanci ba nata bane in dai za a kalli shari'a ko sai dai za a ajiye ta amma in dai shari'a za a kalla abinda Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna ku zauna a gida mazajen ku su fita in dai shari'a za a kalla tsantsanta amma in dai za a mata kuskurima ko misali to nan kuma daban amma in dai za a kalli shari'a yanda take kuma su matan gata aka musu mu aka ce mu fita su su zauna a gida kaga mu je mu sha rana mu sha sanyi kura akan mu sanyi akan mu zafi akan mu komai akan mu sannan mu roro mu tattaro mu kawo musu haka Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ko bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah haka Allah yace an tambina na Aisha alaiha salam cikin buguya buguyatul muslimin menene alkhairi ga mace tace ta sa shamaki kar ta dinga yawaita ganin maza kar maza su dinga yawaita ganinta don an je kasuwa fa wannan kaidar
suna zuwa akara
na
suna zuwa su kasuwa su dawo
to ka gani saboda haka wasu malamai sun ce in dai za a kiyaye shari'a ayi kaza mazajen sun ce a fita to amma dai dole akwai kuma haƙƙin mutanen waje akwai haƙƙin in misali kai miji ka yadda ta fita ita za ta kiyaye to akwai kuma haƙƙin mutanen waje shine kaga idan har ta fita wani ya ganta ya fituntunu da ita ma'ana ya sha'awantu da ita to tana da commission na daga masa hankali da tayi na sha'awa to kaga akwai haƙƙin ƴan waje banda kai miji haƙƙinka banda ita haƙƙinta akwai kuma haƙƙin ƴan waje to wannan shine
wanda ke zuwa office fa mata
na'am eh duk dai ne ai da kasuwa da office kusan duk dai ne saboda duka dai dodo ɗaya ake wutsafi in ji ba haushe na
alhamdulillah akwai wasu tambayoyi da aka aiko su amma mun ji sun shiga cikin karatu shi yasa gaskiya ba mu karanta ba sai da kawai ne ji an yi shiru da takardar shi ko kuma da ba su kamata mu karanta ba shi yasa mu karanta ba sai da akwai kwamiti suna ba mu umarni assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ne zabe don su.